This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Mukeri. Wani guda bayan gargadin da shugaban Amurka Joe Biden ya yi wa Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu cewa zai sauya manufofin Amurka matukar Isra'ila bata gyara halayenta na yaki ba. Isra'ila ta dauki matakin bada damar kai agaji tare da sanar da korar wasu jami'ai guda biyu dangane da harin da aka kai ta sama da ya halaka ma'aikatan jin kai na kasa da kasa guda bakwai a Gaza. A cikin wata sanarwa da ta fitar da ke sanar da kammala bincike kan lamarin da ya faru a ranar 1 ga watan Afrilu, rundunar tsaron Isra'ila ta sanar da koran wani kwamandan birgediya da mataimakinsa. An kuma tsawata wa wani birgediya janar, kwamandan runduna, kuma shugaban rundunar kudu. Ma'aikatar tsaro ta Isra'ila IDF ta ce jami'an ba su gane cewa motoci guda uku da suka kai wa hari na wata kungiyar jin kai ta kasa da kasa ta World Central Kitchen WCK ba ne, sai suka dauka wani dan bindigar Hamas ne ya labe a cikin motocin. A ta bakin su, waɗannan hare-hare sun saba wa dokoki da ka'idojin aiki na ma'aikatar tsaron Isra'ila. Da yake magana a filin saukar jiragen sama a jiya Juma'a kafin ya baro birnin Brussels, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce Amurka tana nazari akan rahoton bincike da IDF din ta gudanar, kada za ta ci gaba da tattaunawa a kai tare da jama'an Isra'ila da kuma kungiyoyin jin kai. Wasu munanan hare-haren makamai masu linzami da aka kai a jiya Juma'a a birnin Saprosia da ke kudancin Ukraine ya kashe akalla mutane uku, kana ya lalata gidajen fararen hula da wata masana'anta a cewar gwamnan yankin. Abin da ya faru a harin na yau shine, da farko wasu makamai masu linzami guda biyu aka harbo, kana daga bisani bayan mintoci 40 an kai wasu hare-hare a wannan wurin dab da lokacin da ma'aikatan ceto da 'yan sanda suke aiki, inji Ivan Vedrov yana fada a talbijin kasa. Rasha ta kuma kai hari ta sama a jiya Juma'a a yankin Kharkiv da ke kudu maso gabashin Ukraine, a cewar kafafen yada labaran kasar da kuma jami'an yankin. Sai dai nan da nan ba a samu rahoton asarar rai ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a ne sakatariyar bitar malin Amurka Janet Yellen ta yi kira ga kasar China da ta magance matsalan karfin masana'antunta, ta yi kuskure ma kan harkokin cinikayya da samar da kyakkyawar dangantakar tattalin arziki da Amurka. Amurka na bukatar kyakkyawar alakar tattalin arziki da China wanda zai zama amfani ga bangarorin biyu. Yellen ta faɗi hakan ne a wani jawabinta a birnin Guangzhou da ke kudancin China mai yawan masana'antu. Amma kyakkyawar alaka na bukatar adalci ga kowa a fannin kamfanoni da ma'aikata ga kasashen biyu. Yellen ta gana da karamin premium China He Lifeng da wasu manyan jami'an babban bankin kasar a jiya Juma'a. Yayin taron, Yellen ta fadawa jami'an na China cewa karfin masana'antunsu musamman bangaren makamashi mai tsafta na yin barazana ga motocin da Amurka ke kerawa masu amfani da hasken rana. A jiya Juma'a, shugaban Amurka Joe Biden ya zagaya a gadar Francis Scott Key da ta ruguje a birnin Baltimore, inda ya yi alkawarin gwamnati za ta tallafa wajen sake gina wannan gada da kuma sake bude tashar ruwan Baltimore ta fara aiki baki daya. Na zo nan na fada muku cewa kasar kuna tare da ku, kuma da gaske nake, in ji Biden. Za mu yi duk mai yiwuwa mu sake gina wannan gada cikin gaggawa. Gadan ta ruguje ne da sanyin safiyar ranar 26 ga watan Maris, yayin da wani jirgin ruwan da kun kaya ya samu daukewar wuta kana yayi karo da gadar. Nan da nan wani bangaren gadar ya karye ya kashe masu aikin gine-gine guda 6 da suke aiki akan gadar. Shugaban ya ce ya jajirce sosai wajen ganin waɗanda suka haddasa hatsarin za su biya kuɗin gyaran barnan da aka yi, sannan kuma za a musu hukunci kamar yadda doka ta tanadar. a ƙarshe a jiya juma'a komandan dakarun juyin juya hali na Iran ya yi gargadin cewa zaratan dakarun su za su ladabtar da gwamnatin Yahudawa lamarin da ya ƙara yin barazana ga Isra'ila kan halin da ta kai ta sama da ta kashe ƴan ƙungiyar guda bakwai ciki har da janarori biyu na Iran a farkon wannan mako. Harin wanda ake dangantawa da Isra'ila ya lalata sashen ƙaramin ofishin jakadancin Iran da ke ƙasar Siriya.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Annabi sai da abuna alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya no gon ma an tashi lafiya
lafiya kalau alheri ya wurin naku
lafiya da barka da sallah ga kaka kura da kaka shir
saboda kallon wannan
abin kallo zubi da joyin wadansu su fita su tuka motoci wadansu su shiga
jirgin kasa
jiragen sama da dai sauransu to ana maganar cewa an jera wajen jihohi 10 da ake to
cewa
za a samu cinkoson fasinjoji a wadannan lokacin to ana ba da shawaran dai ana ba matafiya shawara abinda za su dan kare kansu a lokacin da idan damuna yara ana cewa wata ya kama rana idan wata ya kama rana a lokacin abinda za su dan kare idanunsu dan kare tafiya ana magana cewa kamar daga dan lokacin ana fadan wannan shine zai kasance mafi tsautin daga shekara ta 2009 wanda zai dauki lokaci
kafin ina tunawa idanun ai an ta yi irin wannan na duhu ne amma ba
aka ba mu anan aka rarraba mana wani gilashi a nan
bakin gilashi
haka da su dauna da buka fita buka je buka da dauki wani
zabi
to ana fadin cewa idan dai ba kana da wannan tabaran ba ba za ka ganki ba sosai ba za ka gan abin da yake faruwa ba sosai amma a sai inda za su tafi du za a dindin abinda zai kai su kenan kenan kuma ma aka ce duk gidaje ka san masu bada gidajen su ai haya din ne Airbnb an dauke hotel duk an
duk ya cika
duk ya cika an yi buki wadansu abota su
za su saka mu je New York wurin zuwa sallan mu
to ku ba ku ba to ni ana na cikin jere ne wadanda aka to Allah mai iko kenan duk da haka dai akwai wadanda suke cewa babu Allah duk da wadannan
wato wai inda yawancin rai
aka ga abubuwa
daga mun ga da baya
mun ga
to Allah ya fi mu da gani wannan kuma da
mun ga daga baya mun ga bayan shi kuma gashi ko kuma New York sai aka dan muku girgizar kasa
eh wallahi
jiya to Allah ya sa ta zo da sauki dai an faɗa cewa in ma kana yawo ne in ba kana cikin gidaje
ba za
ka ba za ka ji motsin ba
maka
to Allah ya ci gaba da kiyaye
mu amma amin
to baba kamar yadda muka saba bari mu je zangon gaishe za mu mika gaisuwar fata alheri tunda dai ana daga an kusa sallah bari mu ce da barka da sallah
mu hada ba
yawa ba hada ba ki da ga Alhaji Abdul Karim kafinta mun raba kankara mun numfashi da Alhaji Abdul Karim da yau sai Malam Abdul Majid ya bagi a ofishin jakadanci na Amurka da Alhaji Aminu Abdul Majid da tsohon ma'aikaci ko kuma jami'in gwamnati da nan ofishin jakadanci na Amurka sai Dr. Safiya Amiluhu da Ambassador Professor Ewa Shehu sai Ambassador Hassan Muhammad Hassan da Alhaji Ado Hazard sai magaji Shehu Shanono da Bilyaminu Rabi'u Kuringafa sai Ayuba Shama Inji da Malam Gana Sani da Aisha Mustafa Amin da Hajiya Zainab Budunu Bauchi sai Usman Dallad Burga da Kadir Alikobi sai Binta Akibu Idris da Barista Ali Mahmud da Barista Saidu Usman Bugaje sai Dr. Mairo Mandara da Barista Aminu Gamawa gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga Shehu Abdullahi Jagebe Turakin Jagebe sai kuma gaisuwar fata alheri da barka da sallah daga Ibrahim Mamman Radda Katsina zuwa ga shugaban ge da fiti ta Najeriya Kemi Nana Nandab da controller kan iyaka Jibiya CIS Haruna Suleiman Zakirai da Alhaji Umaru Abubakar Jos da dukkan kandan shi da ƴaƴan da ƴaƴaye sai kuma yana sake mika gaisuwa fata alheri da sada zumunci ga gwamnatin jihar Katsina Dr. Dikko Umar Radda da kuma Hajiya Bilkisu da fatar an tashi lafiya
to bari mu ka gaisuwar abari huce wato da kuma ta barka da sallah zuwa ga Alhaji Baban Shaibu wanda Allah ya ma matarsa rasuwa makon da ya gabata wanda yake zaune a birnin New York da kuma kaninsa Alhaji Lukman Abbas mai Lux Spring Water a birnin Kumasi da Alhaji Baban Karami Abbas da Malam Lawan Abbas sai kuma Alhaji Rufai Abbas Salama sarkin Gwanjawa na Kumasi da kuma Alhaji Saidu Chairman da Alhaji Isa Abbas da Hajji saki na tsoho salga sai kuma Hajiya Habiba tsoho salga da Alhaji Hamidu sabon gida da Alhaji Mustafa na sabon gida da Alhaji Aminu tsoho salga da Alhaji Aminu Boya sai kuma sarkin runabout na birnin Kumasi ke nan wato airport runabout Kumasi gaba ɗaya shike mallaka wurin eh barrai wato tarihi ya tabbatar ba a taba yi ba
a'a
sai sani aka fara shi yasa sarkin runabout ne na farko
shike nan to mata
Alhaji Sannan kuma ba za mu manta da Hajiya Sa'adatu mai furan aljanna a birnin New York ba.
Ana ma magana sai mun zo yawon sallah.
Kwarai kuwa za mu je barka da sallah. Sai da fatan suna lafiya.
To bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Barka da sallah zuwa ga Alhaji Isa Muhammadu Dauda da Hajiya Safiya Aminu da dukkan ma'aikatan dialysis center Teaching Hospital asibitin koyarwa na Bauchi da Hajiya Hawwa'u Haruna a Kano sai Hajiya Maimuna Ismail a Kano da Hajiya Husaina sai Hajiya Binta Lawal da Kabomo 84 da wayannan Hajiya din dukkan su a Kano suke sai Kabomo 84 da ɗaliban makarantar rukuni na 27 na makarantar koyar da aikin unguwar Zuma a Bauchi da Alhaji Abdullahi Babayo Jalam sai Haruna Abdullahi da matarsa Sa'adi tare da 'yan uwansu duka a Alhajere Allah ya sa haka sunan ne yake sai Malam Garba direban Specialist School Management Board Bauchi da Hajiya Fatima Sama'ila Duguri a Alkaliri sai Ummin Nafisa Umar Umin Murja, Abdullahi Duguri, Mamar Aminu, Adama Abubakar, Aishatu dan Asibe Masuri, Allah ya saka sunan yake da Alhaji Baba Sarkin Bara, ma'aikatan alkaleri da gaisuwar sada zumunci ga ma'aikatan babban asibitin gwamnati dake alkaleri da na babban asibiti kwanalu na Bauchi da masu aiki a Abubakar asibitin koyarwa na Abubakar Tafawa Balewa da fatar za a yi sallah lafiya gaisuwa fata alheri daga Jummai Linda da aka fi sani da Mama Comfort da fatar an yi sallah lafiya
to sai kuma wannan gaisuwar a bari huce da tabarkar sallah zuwa ga Tela Manu Kafinera Yawo Kwatum da kuma Adamu mai wankin hula Bajigo da Alhaji da Ahmadu Afansi Bajuga da Baffa Haruna Bajuga da Alhaji Adamu Sarkin Sangaru Bajuga da Alhaji Yahaya Muhammad wakilin garin Sangaru da mai unguwa Sali mai kifi Tarmasuwa da Alhaji Bura Dada Fortescom da Alhaji Sani Tela mai Tireda Tarmasuwa da Adda Maimai da Bati a garin Taranka da Muhammad Lura Arke Jigawa da Malam Malam Mai Zanyon Hula da Yusuf Mai Leda Bololo da Babayu Sabon Sabon Layi Tarmasuwa da Hajiya Amina ta Alhaji Sule Nayashi Majuga da Hajiya Asabe ta Alhaji Haruna Bibi wa Tarmasuwa da Auntie Grace Alheri da Aliko Autaka Finta Yelwa da shugaban masu mata ɗaya ɗaya da VOA Kai me yake ji ko baba ya ku make yi da Murtala Faruk
a lalle ka
to
mun gode kwarai
da
gaske
da dukkan masu sauraron VOA Hausa sako daga Garba Shushaina garin Kwano da Baffa na Habiba Sabon Gari Tilden Fulani
to madalla kamar yadda muke fada kullun komai kirkin ka baka gama kasuwa daga isuwa sabili da haka bari mu dire da wannan sako da ya fito daga hannun Aisha matar Usaini dan Gote Karasuwa jihar Yobe da ke son a mika mata gaisuwa fata alheri da sada zumunci zuwa ga Sadiya Muhammad Salisu Kauran na Moda da Jamila da Fatima ta Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Maimuna Aliko Autaka Finta da Usaina Alhaji Umar Foreba Gashuwa da Yana matar Garba Sadiyalu Gashuwa da jagoran wannan shiri wato mu kuma ke gaidawa
Aunty
Grace da sunan ku a ciki amma ba gaida ku tunda dai gaisuwar ta mata ce na cire ku da ba gaida ka ba da Murtala ba gaida ku ba
matan kuma ya za a
ba gaida baba ba da Murtala da suke cikin wannan dan gaisuwar ta mata ce
to shi
da kuma to bari in ce da matar Murtala Faruk Sanyina da matar Baba Yakubu Makeri da Hannatu Usman Kasim Kiringim da Aisha Baffa Haruna Bajuga da Amina Adam A Adam Gashuwa da Hajara Delu matar Umar Maya Karasuwa tace da miji eto da mijinta abun kaunarta wato Usaini Dangote Karasuwa kai ma karama ba ku mai zuwa kai ma kai irin haka
gaskiya
da yanta Aisha Humaira Usaini Dangote da ma dukan al'umma garin Karasuwa da fatar za a sallah lafiya ana dab da sallah ne labarin da zan baka ba mai tsawo bane
so yes
wai wai wani bafula buzu ne baban ya shiga gari
buzu a bisa
rabuwa ya shiga gari sai ishe ana yin ana ginin katanga kuma ka san ginin katanga a gida ana yin bulo din nan za a cicura sai a rika jefa shi mai ginin yana can sama ana jefa ana jefa mishi yana karba yana jera ana jefa mishi to sai wannan buzin yazo ya samu gashi shi mai ginin shi guda ɗaya ne kana waɗanda suke kasa suna tura
kasa
bulo-bulo ɗin sun uku su jefa ya karɓe gwanin magiri ne sosai
to
shi buzu da ya zo ya yi kallo yana ta ganin waɗannan suna jefawa yana karɓewa zai na karɓewa to shi ta yake so ake a jeho wancan mai gina kan suna ta kokarin jefa shi dai sun kasa samun shi yana jefa suna shi kenan sai jijjuya sai ya ga wani katin ita dutse sai ya yi baya
mahaukata sun yawa amma ba a gajewa saboda tsira mai kyau
Alheri
sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leather Station da ta daidaita mana sauti da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya